Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Numar Daru da kuma niyyar muryar Arewa. Zama ku iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim ka almasi garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin ranar Talata 2 ga watan Agusta. Za ku ji cewa ɗaya daga cikin mambobin kwamitin majalisar wakilai kan kasafin kuɗi ya amsa cewa an yi tabargaza a kwamitin. Za a ji takaddamar siyasa da ta biyo bayan kayan tallafin da aka kai don raba ma 'yan gudun hijirar jihar Taraba. Za kuma a ji cewa jama'iyyar PDP ƙarƙashin ɓangaren makarfi ta yi taro a Kaduna. Za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya tuku.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Cacar baki tsakanin dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump da mahaifin wani sojan Amurka musulmi dan da dan kunar bakin wake kashe shi a Iraki a 2004 shine batu da ya mamaye yakin neman zaben shugabancin na Amurka a jiya Litinin. Ana ci gaba da cacar bakin ne tun ranar Alhamis lokacin da Kanye bayyana babban taron jam'iyyar Democrat inda ya ambaci aikin sojan ɗansa a zabato a zaman martanin shirin Trump na takaita musulmi shigowa Amurka. Jawabin nasa shi ya fi dauke hankali a taron na kwanaki hudu da jam'iyyar Democrat ta yi. A hira da sashin Urdu na muryar Amurka jiya Litinin, an tambayi kan ko da wani amfani da ci gaban wannan cacar bakin, ya ce kwarai da gaske, domin galibin 'yan Republican sun yi kira ga Donald Trump ya daina irin maganganun nan ko ba kan musulmi kadai ba amma har da sauran tsiraro. Kan ya ce ya damu kan makomar shugabancin Amurka idan aka zaɓi Donald Trump, yana kokuntun ko sojojin Amurka za su mutunta umarnin da Trump ya bayar. Duk da haka dai Trump bai daina caccakar su ba a shafinsa na Twitter.
Sojojin Amurka sun kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar ISIS a Libya, kamar yadda ma'aikatar tsaron Amurka ta yi bayani jiya Litini. Jami'an Amurka da na gwamnatin Libya, wacce take samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, sun ce an kai hare-haren ne a garin Sirte, inda can ne babbar tungar ISIS a Libyar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce shugaba Obama ya amince a ɗauki matakin ne domin goyon bayan gwamnatin ƙasar da duniya ta yi na'am da ita, bayan da sakataren tsaron Amurka Ash Carter da babban hafsoshin sojin Amurka Janar Joe Dunford suka goyi bayan matakin. Kakakin Pentagon Peter Cook ya gaya wa manema labarai a jiya Litini cewa harin farko ya auna wata tankar yaƙi wacce ke barazana ga sojojin gwamnatin Libyar, sannan hari na biyu kuma ya tarwatsa motocin ISIS biyu. A halin da ake ciki kuma wani kusa a gwamnatin haɗin kan ƙasa a Sudan ta Kudu Lamu Akol ya fice daga gwamnatin, daga nan ya ayyana cewa yarjejeniyar sulhun da aka cimma da zumar kawo ƙarshen yaƙin basasa a ƙasar ta mutu.
Wata tawagar wakilan Majalisar Dokokin Turkiyya suna nan birnin Washington domin matsin lamba kan buƙatar ƙasar da ta gabatar wa hukumomi a Washington na ganin an miƙa mata tsohon limamin na Fethullah Gulen, wadda ƙasar take zarginsa da kitsa yunkurin juyin mulkin nan da bai samu nasara a ƙasar ba. Muna son ganin Amurka ta ɗauki muhimman matakai kan Fethullah Gulen yayin da take nazarin buƙatar ta saƙiyarsa, ta ɗaure shi domin hana shi take-take a nan Amurka, in ji Kamal Aydin, ɗan majalisa daga jam'iyyar MHP, wato ta ƴar ƙauye ga muryar Amurka. Shi da wasu wakilan majalisar dokokin ƙasar su uku sun gana da jami'an ma'aikatar shari'a ta Amurka jiya Litinin kamin su zarce zuwa ma'aikatar tsaron gida. Ozan, wadda ɗan jam'iyyar AKP wacce shi da shugaban Recep Erdogan suka kafa, ya yi gargaɗin cewa ƙin mutunta buƙatar Turkiyya na miƙa mata Fethullah Gulen zai iya mummunar illa ga dangantakar ƙasar da Amurka da kuma yaƙi da ta'addanci da ake yi.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Siriya an harbe wani jirgin soja mai saukar ungulu a arewa maso yammacin ƙasar. Dukkan mutane biyar da suke cikin jirgin sun mutu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jirgin mai jigila an harbo shi ne yayin da yake kan hanyar komawa daga birnin Aleppo, inda ya kai kayan agaji, kuma cikin mutane biyar ɗin da suka mutu, biyu manyan jami'an soji ne, mutum uku kuma ma'aikatan jirgin ne. Dakarun Rasha suna kai farmaki da jiragen yaƙi a Siriya a goyon bayan da ƙasar take baiwa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad tun a shekara ta 2011. 'Yan tawaye da gwamnatin ta Siriya suke fafatawa bayan zanga-zangar lumana ta rikida ta zama yaƙin basasa.
Wani injiniya ma'aikacin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ya amsa laifin zama dan koren gwamnatin China. Mutumin mai suna Kun Shanchun, wadda aka haifa a China, yanzu dan Amurka ne, a gaban wata babbar kotun Amurka jiya Litinin ya amsa laifin cewa ya baiwa China wasu muhimman bayanai. Ma'aikatar shari'ar Amurka bayan ta ce bayanan da Kun ya baiwa kasar Sin sun hada da har da tsarin hukumar ta FBI, kuma sun hada da shirin tafiye-tafiye na wani jami'in hukumar da kuma hotunan da Chan ya dauka na wasu kasidu dangane da bayanan sirri na sintiri ko ayyukan sa ido da hukumar take gudanarwa. Cin dan shekaru 46 da haifuwa zai fuskanci zaman sarka na tsawon shekaru biyu kusan da rabi. An ba da belinsa jiya Litinin yana dakon a yanke masa hukunci ranar 2 ga watan Disamba.
Jiya Litinin, cibiyar hana yaduwar cututtuka ta Amurka ta gargadi mata masu juna biyu su guji kai ziyara wani yanki a jihar Florida, inda aka samu karin mutane da suka kamu da cutar Zika. Jami'ai a jihar sun gano karin mutane 10 waɗanda suka kamu da cutar, wanda yanzu ya kawo adadin waɗanda suka kamu da cutar zuwa 10, lamarin da ya sa gwamnan jihar Lake Squad ya nemi taimakon gwamnatin tarayya domin yaƙi da cutar. Cibiyar hana yaduwar cututtuka ta tura jami'anta saboda su yi aiki tare da wakilan gwamna Squad a Florida, inji kakakin White House Eric Schultz a lokacin da yake magana da manema labarai. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zango kan batun takaddamar da ta bullo game da kwamitin kasafin kudin majalisar wakilan Najeriya, inda wani dan majalisar ya fito ya amsa cewa lallai akwai munamuna a kwamitin, wanda tuni aka tsige shugabansa. Mustapha Nasir Batsari, gare ka.
Daya daga cikin yan kwamitin kasafin kudi na majalisar wakilan Najeriya, Honorable Shehu Salar Jau daga jihar Niger, ya ce babu shakka an samu matsaloli a aikin kasafin kudin da aka basu. Honorable Shehu Salar Jau, wanda ya kira taron manema labarai Amina fadar gwamnatin jihar Niger, ya ce su kam sun yi maraba da daukar matakin cire shugaban kwamitin Honorable Abdul Mumin Jibril da shugaban majalisar wakilan Honorable Ahmad Dogara yayi, kamar yadda yayi karin bayani.
Mu mutum 40 ne, amma a ce mutum ɗaya single handedly ya je ya zanna ya yi aikin boje shi ɗaya, ko da umurni ake bashi ake mashi kaza, wanda mu sani ya kamata ya yi hakkinmu ne mu zanna mu yi da shi. To kaga bai yi wannan ba, wallahi duka memba na appropriation committee ya ran shi ya bashi akan wannan bawan Allah.
Kuma kuna maraba da cire shi da
kwarai da gaske, muna maraba ba memba guda da ke appropriation da bai jira ɗin cire Abdul Mumin ba.
Amma ya fito yana cewa akwai wasu abubuwa da aka tafka na aringizon kuɗi, da kuma shi kakakin majalisa ya yi wasu abubuwa da ba su dace ba, musamman abin da ya shafi kuɗi. Baka ga wannan shi ma yana da hujjoji shi.
To ai shine nake gaya, me yasa lokacin mu da ake wannan abun bai gaya mana ba, sai yanzu da aka ce an cire shi ne yake faɗin asirin cin ga abin da ya faru? Ko ma haka ne ko ba haka bane, wannan Allah ya sani. Amma mu
lokacin ba ku da masaniya game da wannan aringizon?
Wallahi ba mu da masaniya, dun bihi da mu ba.
A halin da ake ciki dai, masana harkokin majalisar na ci gaba da yin sharhi akan wannan takaddama da ke faruwa a majalisar wakilan Najeriya. Tsohon dan majalisar daga jihar Niger, Honorable Bala Adamu Kuta, ya ce abin da ke faruwa a majalisar yana zubar da kimarta.
Irin waɗannan dabarun da ake a majalisa gaskiya yana zubar da mutunci na majalisa, saboda wanda bai tsaya ya dogon tunani ya duba ba, duka zai ɗauka cewa ashe zuwa majalisa abin da ke faruwa kenan. Shi yasa ka gani a yau kake ganin mutanen da wanda yake gani ya kamata ya je majalisar da wanda bai kamata ko wani kokari ya ci zashi wurin ne saboda yana ganin ga abin da yaje ya samu a can. Zuwa majalisa kuma ba zuwa bane a je a nemi kuɗi. Zama zuwa ne ka je ka wakilci jama'a ka nemi ma talakawa hakke su kuma ƴancin su da kuma abin da ya kamata yi.
Bayanai dai sun nuna cewa ko a ranar Litinin din nan Honorable Abdulmumin Jibril ya mika wasu tarin takardu ga jami'an tsaro da yake kara kafa hujja da su akan tabargazar da yace shugaban majalisar ya tafka a lokacin aikin kasafin kuɗin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari kafin mu ci gaba ga wannan.
Dubi akau na guga shida sakana da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima bodo na alhaji amza da shida da hinana na kota ina badadi kama na kundulu mamma na sanyo alladi kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saje anye da amba ture posta da shida ba wana posta wa anda ke ga sakanne te to ka ji shabi u dai dai ba so halin baban du ta in ya ha bi sa han ya kanan alige ba da de kole ka ga na da sai ko di ido tuwa abin jin giwa wanda la in ta kwana da yunwa mbawa buma buma ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta salata kwana wanda la shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alige da 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 ba le ka tare wanda la shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alige jamota kamar su yabil hodu zuwa su gmc zuwa su yan masandi kamar su otan otan dan tamba faya ishe su ba ko lun fasinja sai nan dar zaka ja uwa da tirela ko sham sham zaka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tango ma kana tirela ga dan wulin fasinja ko araba inne a watsa saboda yan sanda ke la hadige zaga ga ji kole ka le ru kana aliza la la raba mai kalife kana hadige zaga ga ji kole ka le wandala ba wa san sani mai daji lallara ba mai kalife ba ba kanan alzaki yaron da iya kalife kai kaji kidan lallara ba mai inji yaron da ya san mota ya san makaman mota yaron da iya kalife ya san makaman kalife ya ban abin mamaki ya ban ni na kaka randa ya dauko shata wantowa ba birni ba ya kai ni birni waka na fana ne masaka da ne biya shi bukata da zai biya ni bukata
sai ran da zai mai duni ranan ya ban mamaki ya ban ni ne.
To a gaida marigayi Dr. Shata Katsina. To bari mu kada jihar Taraba, inda aka shiga takaddamar siyasa bayan da minister harkokin mata Senator Aisha Jummai Alhassan ta je raba kayan tallafin da gwamnatin tarayya ta tura don a baiwa 'yan gudun hijira, inda fadar gwamnatin jihar ta zarge ta da kin yin sallamar shiga garin. Ga dai wakilinmu a shiyar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz da rahoton.
Allah ya saka mana.
Wasu kenan daga cikin ɗaruruwan 'yan gudun hijira ke nuna fushinsu game da matakin da gwamnatin jihar Taraba ta ɗauka na hana a raba musu bonan hatsi da gwamnatin tarayya ta turo jihar sama da buhu 12,000, wato tirela 20, domin a tallafa 'yan gudun hijira da ke jihar. Shugaba Buhari ne da ya koyi ma turo minista harkokin mata da kuma walwalan jama'a Sanata Aisha Jummai Alhassan, wato maman Taraba, da wannan sako domin a raba wa 'yan gudun hijira. To amma abin mamaki sai ko gwamnatin jihar ma ta hana da araba waɗannan bayin Allah. Ga ma dai bayanin da ministan ta yi wa waɗannan 'yan gudun hijira da suka taru domin karɓan kayakin tallafin.
Jimla wato mota 20 ya bada a kawo muku, amma gwamnatin jiha sun riƙe ban san dalili ba, Allah kaɗai ya sani. Amma da an sake za a nemi shugabanninku a damƙa musu domin su raba mu. Shugaban ƙasa yana juyayi ya ce kuma ana ƙoƙari daidai gwargwado domin allafar da komi da komi domin ku samu ku koma gidajenku da jahohinku. Allah ya saka muku da alheri, Allah ya ƙara muku hakuri. Ku yi wa gwamnati addu'a domin a zauna lafiya domin ku koma gidajenku, sannan a ci gaba da ayyuka yadda ya kamata. Allah ya saka muku da alheri, mun gode.
To kome 'yan gudun hijiran ke cewa ne game da wannan abun da ya faru?
Allah ya saka mana.
Ya za mu ji dadi abinda akan haya da mu.
Inda na ji bakin ciki da zafin ran da nazo na zauna na nima abinda zan ci, dani da yayana uku. Miji na yara su suka ramu abinda muna cin nan. Muka ga shara daga safe har dare. Babu samu ne, Allah ya isa mana haƙƙin mu talakawa.
Wannan batu dai ya ma ja martani da kuma cece kuce daga wajen wakilan al'umma. Honorable Garba Garba ce dai dan majalisar wakilai ne da ke wakilta mazabar Bali da Gasol, inda 'yan gudun hijira ke da yawa. Ya ko bai na ɓacin ransa ne ma game da wannan mataki da gwamnatin jihar Taraba ta ɗauka.
Abinda zan ce shi ne, dama gwamnatin jihar Taraba a kodayaushe in ka ga takawarsu takawa ce wadda su hana shugaban ƙasa Baba Buhari aiki. Kuma ga 'yan manuni ta nuna yaushe shugaban ƙasa zai ba wa ministansa hatsi ya ce a kawo 'yan gudun hijira. Mutane ne wadda suka takayyara, mutane ne suna cikin yanayin da na kayi. Aka turo da minista tarayya domin ta raba wa'annan mutane, amma sai gwamnati jihar Taraba ta rike wa'annan kaya, bata ji tausayin wa'annan bayin Allah wadda suke cikin yanayi na kaka na kayi ba. Wannan al'ada ne na rashin imani.
To sai dai kuma a martanin da mai da gwamnan jihar Taraba ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaɗa labarai Mr. Silvanus Giwa ya ce minista bata ma bi hanyoyin da suka kamata ba, wani don haka ne mako suka hana raba kayayyakin.
Ina take sai yanzu da federal government ta kawo kaya kafin ta zo tana so ta fara siyasa ciki? To ta biyo process ba. Ta san cewa fa akwai gwamnati a ƙasa ba. Akwai gwamnati a ƙasa a kafe. Wani za ta zo kawai har kawai ta za ta zo jiran mutum ba sai sallama ba haka ake. Don ba gwamnati ABC ba. A ita ba ta kyauta ba. Ta bi due process inda ya kamata a bi a sake kaya. Amma ba wani za ta zo tana sa siyasa ciki ba. Mu ba mu gane wani ne siyasa wani. Mu tun ba yau ba ajiyar dare zitun yana taimakon IDPs ina ta ce lokacin sai yanzu da gwamnatin federal government sun kawo kaya kazu tara su rutu.
Kuma da menene dai tuni masu fashin baki ke ma danganta wannan lamari da rikicin siyasar jihar, domin ko Sanata Aisha Jummai Alhassan ita ce ma ta yi wa jam'iyyar adawa a jihar ta APC takar kujerar gwamna, inda ta fafata da gwamnan jihar Darius Dison Isiako, inda ko aka yi kare jini biri jini. Ibrahim Abdullah Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Allah ku kadi dita.
To a gaida Ibrahima sai kuma Kaduna garin gwamna inda jam'iyyar PDP karkashin bangaren makarfi ta yi taranta na shiyar arewa maso yamma don duba yadda za ta raba wato mukamai daga Kaduna ga wakilinmu Isa Lawal Ikara.
Duk da hukuncin da wata kotun tarayya ta yi a makon jiya game da halasta shugabancin Alimar Sharif a matsayin shugaban jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya, jam'iyyar PDP na ci gaba da shirye-shiryen zaben shugabannin da ta shirye yi a ranar 17 ga wannan watan na Agusta. A ci gaba da shirye-shiryen zabo shugabannin da za su jagoranci jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya ne ma. Jam'iyyar PDP shiyar arewa maso yammacin Najeriya ta kira wani taro na masu ruwa tsaki daga jihohi 7 da suka hada shiyar. Inda jim kadan bayan tashi daga wannan taro mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a shirin arewa maso yammacin Najeriya ambasada Ibrahim Kazaure yayi wa manema labaru karin haske.
Wannan taro da aka yi a duk Najeriya shi ya rufe kowane taro muhimmanci domin Northwest ita tafi kowane hada kai. Mun banda mu ba wanda aka sami irin wannan hada kan a zancen yanda za a raba makamai. Saboda haka mu wannan nasara ce kamar abinda muka yi yau.
An gama rabon?
A'a, ai shi rabo ba a gama shi sai an daidaita. Ka san demokradiyya muke yi. Mu kuma tunda a demokradiyya muke yi babu impunity a ciki. Saboda haka ba za mu iya ba sai mun sake zama da karamin committee wanda zai zauna ya yanke wannan shari'a.
Amma yanzu an mai aka wace matsayi aka cimma?
Matsayin da aka yi an yi committee na mutum 12 wanda za su je su zauna su gama wannan zabe kana su kawo uwar gida. Ranar Juma'a za a yi kuma in Allah ya yarda ranar Juma'a, ranar Lahadi ko ranar Monday zan kira babban taro domin dole mu kai sunaye a ranar 8 ga wata.
Wasu sun yi mamakin ficewar shugaban jam'iyya na kasa Ahmad Mamam karfin lokacin da baku gama me ya faru ne?
Shugaban jam'iyya mu muka mai uzuri ya tafi saboda ka san akwai convention yana zuwa. Kuma convention din nan shine wuka shine nama. Idan bai je ba aka gama sa sunaye mutane ranar Alhamis mai zuwa shi yasa za a rantsar da mutanen da za su yi convention committee.
Makaman nan an ce guda hudu aka kawo wannan shiya kuma jihohi shida ne. Suwa da wa za a kaiwa?
Ah, makamai ai ba za a gaya maka ga jihohin da za a kai ba. Kuma an gaya maka tuntuni cewa jihohi biyar sune za su fi muhimmanci akan secretary da woman leader. Idan sun saukar da wannan sauran mukamai guda biyu za a baiwa wani state din domin already ita Kano da Jigawa suna da working committee guda daya wanda ni ne member wanda nake a cikin working committee.
An dan samu dan jan daga daga wajen wasu yan jam'iyya?
Ina tabbatar maka ba wani ja da aka yi, babu wani rigima da aka yi, babu wani kowa ya dana matsayin da aka dauka.
Kuna sa ran cewa wannan taron da yadda za ku fito da shugabanni zai kawo maslaha da irin rigimar jam'iyyar PDP na kasa?
Ina tabbatar maka da cewa za mu yi wannan taron kuma da za mu haifi da mai ido.
Taron ƴaƴan jam'iyyar PDP shiyar arewa maso yammacin Najeriya da ya hada da jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara, Jigawa, Kano da Kabu da Sokoto dai ya samu halartar shugaban kwamitin riko na jam'iyyar PDP Sanata Ahmad Muhammad Makarfi da tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa da tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau da tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Mukutar Ramalan Yaro da tsohon gwamnan jihar Katsina Barista Ibrahim Shehu Shema da kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido da wasu gagga da jigajigan ƴaƴan jam'iyyar. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ne mota siyasa ce don koma wada da dangina.
To a gaida na Ikara, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garfafe da kamar kuma ta Baligiya Taraba tare da Najeriya. Kamar yadda sojojin Najeriya suka gano matatu na bogi wanda ɗan kungiyar ta'addan suke amfani da shi wajen samun kuɗi suke yaƙar gwamnatin Najeriya, lanata wannan matatu abu ne da ya zama daidai ganin cewa suna zagon ƙasa ne ga tattalin arzikin Najeriya. Fatanmu Allah ya ba wa jami'an tsaron Najeriya dama su murƙushe waɗannan 'yan ta'adda domin ƙasar mu ta zauna lafiya. Da fatan Allah ya ba wa ƙasar mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwa arziki. Na gode. Mai magana Aminu Mishayi na garin Garfafe kamar kuma ta Baligiya Taraba tare da Najeriya. Biyu mu kasance aljima.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, suna na Gambo Barau Fatakku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakku. A yau ina so na nisa kukana da kuma Allah wa daidai ga wasu daga cikin 'yan majalisa masu zalunta al'umma. Gaskiya waɗannan 'yan majalisa mu ba abin da za mu ce sai dai mun san dama guguwa idan ta taso ba abin da ba ta yayi mowa da tara da kiyashi da duk wani da shi za ka tasu ta nasa. Mu al'umma talakawan Najeriya muna addu'a duk wani shugaba da yake zaluntar mutane ko kuma yake da niyya dama ya shiga majalisa don ya zalunci talakawan ne, Allah ya gaggauta mana maganin su. Sannan kuma Allah ya kai mu shekara ta 2019 wallahi mutum za mu zaɓa ba wai jam'iyya ba, saboda halayyar al'umma da muke gani yana ta fitowa. Dama shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi gaskiya duk abubuwan da yake faɗa ga shi nan suna ta faɗa. Obasanjo ya ce a majalisa akwai wasu daga cikinsu ɓarayi ne ba mutanen kirki ba ne, ga shi nan suna ta tabbata. Don haka 'yan majalisa da yawan ku daga cikinku sai sun gyara halayyar ku, idan masu shiryuwa ne ku Allah ya shirye ku.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Muhammad Awar Dukawa daga Zaria. Yau zan bayyana ra'ayina ne game da abun da yake faruwa a jihar Zamfara a game da kama kame da 'yan sandan ciki suke wa 'yan majalisar jihar Zamfara. To a kan suna tuhumar su da laifin cewa wai ba su zo sun tafi shugaban ƙasa yayin da ya sauka wannan jiha ta Zamfara ba. To a nan ɓangare guda zan ba da shawara ga su jami'an tsaro cewa su sani cewa su kuma 'yan siyasa ba ne, ba kuma suna 'yan siyasa aiki ba ne. Sau da ka su guji tsoma bakinsu a irin wannan harkoki na abin da bai shafe su ba, domin kare mutuncinsu da mutuncin ƙasarsu da kuma ita kanta wannan siyasa.
To yanzu kuma ga Sahabu Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Baki ta kaure tsakanin dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump da mahaifin wani sojan Amurka musulmi da dan kunar bakin wake kashe a Iraki a shekara ta 2014. Wannan batu ne mamaye yakin neman zaben shugabancin na Amurka a jiya Litinin. Ana ci gaba da cacar bakin ne tun ranar Lamis lokacin da kan ya bayyana babban taron jam'iyyar Democrat, inda ya karrama aikin sojan ɗansa a zaman martanin shirin Trump na wato takaita musulmi shugowa Amurka. Trump dai bai daddara ba ko ajiyan, sai dai ya amfani da shafinsa na Twitter wajen wato takalar Mr. Khan. Sojojin Amurka sun kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar ISIS a ƙasar Libya, kamar yadda ma'aikatar tsaron Amurka ta yi bayani jiya Litinin. Jami'an Amurka da na gwamnatin Libya, wacce take samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, sun ce an kai hare-hare ne a garin Sirte, inda can ne babbar tungar ISIS a Libya. Ma'aikatar tsaron ta Amurka ta ce shugaba Obama ya amince da a ɗauki matakin ne domin goyon baya ga gwamnatin ƙasar da duniya ta yi na'am da ita, bayan da sakataren tsaron Amurka Ash Carter da babban hafsan hafsoshin mayaƙan Amurka Janar Joe Dunford suka amince da shirin. Wata tawagar wakilan Majalisar Dokoki daga ƙasar Turkiya suna nan birnin Washington domin ƙara matsin lamba kan buƙatar da ƙasar ta gabatar wa hukumomi a Washington na ganin an miƙa mata tsohon limamin na Fethullah Gulen, wadda ƙasar take zarginsa da zama kanwa'uwar gamin yunƙurin juyin mulkin nan da bai samu nasara ba a ƙasar. Wakilan suna cewa muna son ganin Amurka ta ɗauki muhimman matakai kan Fethullah Gulen yayin da take nazarin buƙatar ta saƙayarsa, ta ɗaure shi a nan domin hana shi take-take a nan Amurka, in ji Kamal Aidin, ɗan majalisa daga jam'iyyar Hamayya da ake kira MHP, wacce ta masu ra'ayin riƙauce. A Siriya an harbe wani jirgin soja mai saukar ungulu a arewa maso yammacin ƙasar, jirgin na ƙasar Rasha ne, duk mutane biyar da ke cikin jirgin sun mutu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jirgin mai jigila an harbo shi ne yayin da yake kan hanyar komawa daga birnin Aleppo.
To a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Sahabu Imam Aliyu da kuma wanda ya ba da umarni CD da wanda ya taimaka mai salaman da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.